أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. يوم وبركة مدها دعاء أولا يوم تشيمي البركة wadda muka saba kowace shekara mukan gabatar da karatun littafin Riyadus Salihin na al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wannan littafi na Riyadus Salihin littafi ne da ke kunshe da hadisai cikin targibi wa tarhibi, wato kwadaitarwa da wa'azantarwa, kuma littafi ne mai albarka kwarai da gaske wanda ana amfana da shi a dukkan nahiyoyin duniya, duk inda ake sallah ake azumi, a duk inda jama'ar musulmai suke, lallai ana amfana da wannan littafi. A bara mun tsaya ne a cikin a ƙarshen babi na 212, yanzu kuma insha Allah za mu tashi daga kan babi na 213 daidai kan hadisi na 1187. Yau muna ranar 1 ga watan Ramadan shekara ta 443 bayan hijirar shugaba Alayhi Salatu Wassalam, wanda daidai da 2 ga watan Afrilu na shekara ta 2022 miladiya. Babu istihbab qiyamil layli wa huwa tarawih. Wannan babi ne da zai bayani akan muhimmancin yin kiyamu Ramadan, wato tsayawa darari na Ramadana wa huwa tarawih. Wannan sallar ta tsayawa dararin Ramadana idan ya kira sallar tarawih. Ana bi Hurairah radiyallahu anhu, wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Abu Hurairah idan Allah ya tabbata gare shi, anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wanda ya tsaya ramadan imanan, yana mai imani da Allah da ranar lahira, wa ihtisaban yana mai neman ladansa a wajen Allah, sakamakon sa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta masa a yafe masa dukkan abin da ya gabata na daga zunuban shi. Muttafaqun alayhi, hadisi ne da aka hado akan sa. Ina dai sallar tarawihi sunna ce, kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne raka'a 10, sannan yayi wuturi raka'a 3 ko kuma raka'a 1. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a 11 yake yi cikin qiyamul laylin sa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa ya fito an yi jami'in tarawihi kamar sau 2, to a karo na 3 kuma sahabbai suka ta jiran shi sai bai fito ba. Da suka nemi dalili sai ya ce musu ai yana tsoron kada ya ci gaba da fitowa, ana taruwa ana yin wannan sallar nafilar, kuma daga baya Ubangiji ya wajabta musu yin ta zama kamar farilla, in aka farillanta musu kuma ba za su iya ba. Da shi yasa sai ya ki fitowa saboda tausayin al'ummarsa. To bayan nan a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ga sahabbai kowa yana yin tashi daban a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu kuma suna haduwa mutum 2-3 haka suna yi. To da ya ga haka sai ya ce, to me zai hana ku in hada mutanen nan gaba daya karkashin limami guda? To daga nan ne aka sami tarawihi a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu. Daga nan ne ake yin raka'a 20 din, da ana yin raka'a 10, da sai suka kokanta masa cewa sallar ta yi musu nauyi, da shi ne sai aka ƙara raka'o'in suka zama 20, sannan aka rage tsawon karatu. Su a zamanin su sallar tarawihi an suka fara tun bayan sallar isha'i to har sai an kai ga dab da hudowar alfajir kafin suke idarwa saboda kokari irin nasu to bisa sunna raka'a 20 ce ko kasa da haka ko kuma fiye da haka akan kai ta har raka'a 30 wani lokacin har 33 har wuturi kenan wasu kuma sukan tsaya ya raka'a 10 abin da yake ake nufi shine ko kuma ce abin da ake nema a cikin ta shine mutum ya zamto mai kankan da kai a cikin ta mai neman lada a wajen Ubangiji kuma mutum ya sanya tsoron Allah a zuciyarsa sannan kuma karatun da za a yi a cikin sallar tarawih ne ana so ya zama karatu ne tartilan wato karatu ne a jere kada mutum ya sanya sauri a ciki idan mutum yayi raka'a 10 amma yayi su a tsanake yana jan karatun tartilan sannan yana sanya tsoron Allah cikin ruku'u da sujada to ladan sa yake kamfi na wanda yayi raka'a 20 da sauri to haka nan duk wanda ya bi irin masallatan nan masu yi da sauri masallatan da ake ce musu fijo idan mutum ya bi irin wannan masallatan ya je yayi raka'a 10 to wanda yayi raka'a 2 cikin tsoron Allah da girmama Allah a cikin su ya fi shi lada وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجب في قيام رمضان من غير أن يعمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وانا حديث شمالي أنكر أشتاني رسلنا أبو هريرة دان على تمدى قريش يتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يكسن شيء يرجب في قيام رمضان yana kwadaitarwa cikin lalle ayi kiyamu ramadan wato a tsaye wa darari a cikin ramadana min gairi an yi amurahum fi bi azima ba tare da ya umurce su bisa wajabci cewa lalle sai sun yi kiyamun lailin ba yana dai kwadaitar da su fa yaqulu sai ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban wanda ya tsaye wa ramadan yana mai imani da kuma neman lada a wajen Allah gufira lahu ma taqaddama min zambi an yafi masa ko za a kankare masa dukkan abin da ya gabata na daga zunubansa rawahu muslim wannan hadisin imamu muslim ne ya ruwaito shi wannan hadisin yana karantar da mu falalar sallar tarawih kuma cewa lallai ita ba wajiba bace ba kamar yadda wasu suka dauka kamar wajiba ba a ba wajiba bace mustahabbi ne yinta dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta tsawon darare 3 tare da jama'a amma yayin da mutane suka yawaita a karo na 3 to sai ki fitowa washe gari saboda tsoron kada a wajabta musu ita babu fadli qiyami lailatul qadri wa bayani arja layaliha wannan babin zai mana bayani akan falalar yin tsayawar dare a cikin daren lailatul qadri da kuma bayanin dararen da aka fi sa rai za a samu lailatul qadri a cikin su qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya fada inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr me yi sanar da kai game da lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri wani dare ne wanda alkhairin da ke cikin sa yafi na watanni 1000 saboda me ubangiji sai ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku da kuma ruhi mai tsarki wato mala'ika jibrilu suna sassaukowa a cikin wannan dare na lailatul qadr bi izni rabbihim min kulli amrin da iznin ubangijin su a cikin kowanne umarni salamun hiya hatta mutla'il fajr wannan dare ne na aminci har zuwa hudowar alfajir fadarsa Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna anzalnahu wato mu muka saukar da shi ai wato alqur'ani fi lailatul qadri a cikin daren lailatul qadri ai abinda ake nufi da lailatul qadri alqadru dinnan shine falala da kuma fifiko shine daren da ubangiji yake gurgurje dukkan al'amuran da za su faru na wannan shekara gabayinsa a cikin dararen baki daya an tambayi al-imam Hussein ibn al-Fadli al-imam Hussein ibn al-Fadli daga cikin magabata shin dama ubangiji ba ya riga ya kaddara al'amuran sa bane tun kafin ya halishi san mai da kasai sai shi yi kwarai da gaske sai aka tambaye shi to menene ma'anar lailatul qadri sai ya ce ai sauqul maqadiril lati khalaqaha illa al mawaqiti tanfizul qada'il muqaddar yake cewa yace ai yadda ubangiji yake wato gurgurje al'amuran da ya riga ya kaddara su ne wanda ya riga ya halice su yana gurgurje su zuwa ga lokutan da ya riga ya zartar da su gurgurdan kuma yadda za su faru Abdullahi dan Abbas da shi da wasu daga cikin magabata daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su sun faɗa suka ce Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani ne gaba ɗayan sa jumlatan jumlatan waye da tan daga lauhul mahfuz zuwa baitul izzati wato anan saman duniya kenan a cikin wannan daren da lailatul qadri sannan sanan daga nan kuma sai ubangiji ya cigaba da saukar da alqur'anin wato gurgurdan waqi'o'i da suke faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 23 kuma da kuma da lailatul qadri me ya sanar da kai menene da lailatul qadri ubangiji ya faɗi wannan ne domin girmamawa ga shi lailatul qadri wanda girmamawa ga sha'aninsa lailatul qadri khairun min alf shahr abinda ake nufi da wannan shine ayyin aiki na lada a cikin wannan daren na lailatul qadri shi yafi alkhairi kuma yafi lada fiye da mutun ya shekara ko kuma yayi watanni dubu yana irin wannan ibada tanazzalul mala'ikatu war ruhu ay mala'ika jibril da kuma mala'iku suna sauka fiha a cikin ta bi'izni rabbihim da umarnin ubangijinsu ai tare da saukar albarka da rahama min kulli amrin li ajli kulli amrin qaddara fi ay li ajli kulli amrin qaddara fi tilka sana ai saboda dalilin kowane al'amari da aka kaddara shi a cikin wannan shekara salamun hiya ai wannan daren dare ne na aminci da kuma alkhairi tun daga farkon shi har ƙarshen shi babu sharri cikin sa Imam Mujahid yace ma'anar wannan shine siratul qadri dare ne na aminci wanda shedan baya samun daman da zai yi wani mummunan aiki a cikin shi ko ya farar da wani al'amari wanda zai cutar da mu'minai hatamul alil fajr ma'anar hatamul alil fajr ai har zuwa hudowar alfajr Imam Shafi yace taslimul mala'ikati lilil qadri ala ahli almasajidi ata yatla alfajr yace ai mala'iku ne suke yin gaisuwa ta aminci bisa dukkan waɗanda suka tsayawa dare a cikin masallatan Allah har zuwa hudowar alfajr Allah madaukakin sarki yace inna anzalna fi laylatin mubaraka ai mu muka saukar da shi mu mun saukar da shi a cikin wani dare mai albarka inna kunna munzirin fiha yufra'u kullu amrin hakim amra min inna inna kunna mursilin har zuwa dai ƙarshen ayoyin cikin suratul dukhan aya ta 3 zuwa aya ta 6 hadisi na farko a cikin babin shine hadisi na 1189 a cikin littafin ana bi hurairata radiyallahu anhu an karɓo shi shi ma dai daga abu huraira idan Allah ya tabbata gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam qala ya karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban wanda ya tsaya daren lailatul qadri wato yayi sallah a cikin daren lailatul qadri yana mai imani da kuma laidan neman lada a wajen ubangiji gufira lahu ma taqaddama min zambi za a ga yafe masa abin da ya gabata na daga zunubansa mutafiqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa bukhari da muslim duka sun ruwaito shi a cikin wannan hadisin akwai kwadaitarwa bisa tsayawa dararen nan guda 10 na ƙarshen watan ramadan ba dan kuma ba saboda tunda dai a cikin su ne ake samun lailatul qadri to zai fi kyau ga mu'mini ya tsayawa kowanne dare ma bisa kikkiawan zatansa da kikkiawan tsammanin cewa lalle in ya tsaya kowanne dare a cikin dararen nan guda 10 to zai riski da lailatul qadri kamar ma dai ya riska ne duk wanda ya tsaya waɗannan darare din guda 10 to ko nan tsuwa yayi yace ai shi wallahi ya riski da lailatul qadri to lalle hakika bai ba za a ce yayi ƙarya ba kuma lalle mutum zai riski wannan falalar ta samun gafarar dukkan zunubansa mutakan yayi hakan domin Allah wa ni min umara radiyallahu anhuma an karbo daga sayyidina abdullahi dan umar da Allah ta bada gare su da shi da mahaifinsa anna rijala min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama urur lailatul qadri lalle wasu mazaje daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nuna musu daren lailatul qadri fil manami a cikin mafarkan su fi sabil awakir a cikin bakwai din karshe kwanaki bakwai na karshe a cikin ramadan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi sai ya ce musu araru yakum qantawa da at fi sabil awakir yace hakika naga wannan mafarkin naku sun bibi juna a cikin ko kuma sun karfafi maganar cewa a cikin bakwai din karshe ne na watan Ramadan kaman kana mutaharriha to duk wanda zai yi kirdadan dalailatul qadri to duk wanda zai yi kirdadan dalailatul qadri falyataharraha fi sabil awakir to lalle ne ya neme ta a cikin bakwai kwanakin bakwai na karshen watan Ramadan mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hadu a kansa qala al-hafiz fil hadis al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa game da wannan hadisi yace wannan hadisin a cikin shi akwai hujja bisa girman al-qadarin dake cikin ru'ya wato mafarki hadisin ne yana nuna mana cewa lalle mafarki ba abun banza bane da yawa zaka ji wasu suna banzartar da zancen mafarki an ce an yi mafarki an ga kaza sai su mai da abin ma ya zama kamar wani abin dariya su mai da shi kamar wani abin banza shi kuwa mafarki ba abin banza bane domin ba ma mutum musulmi ba ko kafiri in yi mafarki yakan yi tasiri kuma yakan tabbata ba na kuma musulmi inda gashi nan Azizu Misra wannan sarkin nan na zamanin Annabi Yusuf alayhi salam ai kaga kafiri ne yayi mafarki yace inni ara saba baqaratin simanin ya kullu hunna sab'un ijafun wa saba sunbulatin khudrin wa okra yabisat yaga wasu shanu wato kosassu ramamu guda bakwai sun hade kosassu guda bakwai kuma yaga wasu zangarniyar alkama guda bakwai a busassu yaga kuma wasu guda bakwai din koraye shar Annabi Yusuf alayhi salam sai ya fassara mishi mafarkin kuma ya zama fassara mafarkin abin ya tabbata kashi kenan kaga mafarki na kafiri ma yana tabbata to ba tuna kuma mafarkin musulmi dan haka mafarki indai daga mutumin kirki ne kai ko mutumin banzan ne Allah yana iya nuna mishi mafarkin kuma mafarkin ya zama ya tabbata din tun daga shi duk kasancewar dai mutumin banza indai musulmi ne to ai duk da haka dai yafi kafiri to ga mafarkin kafiri ma ya yi tasiri kuma ya canza rayuwar wani annabi daga cikin annabawan Allah tunda fassarar wannan mafarkin ita ta canza rayuwar Annabi Yusuf alayhi salam yana daga kurkuku aka fito da shi aka bashi mukamin wazircin daular Misra ta wannan lokacin don haka mafarki ba abun wasa bane akwai al'amura da yawa cikin addinin musulunci waɗanda ta dalilin mafarki ko ta hanyar mafarki Allah ya tabbatar da su a cikin da yawa daga cikin sahabbai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar su ta dalilin abin da Allah ya nuna mishi a cikin mafarki mafarki abu ne babba sosai a addini amma bisa sharadin kada ya zamto mafarkin ya saba wani abu ko wata doka ta shari'a wacce aka santa a zahiri wa an Aisha radiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al awakhir min ramadana ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه قوله يجاور أي يعتكف في العشر الأواخر يتحرى ليلة القدر فيها وانا حديث عن كرؤوش لغا أور مؤمني نانا عائشة إرسلنا أبو بكر رضي الله عنهما تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزا الله إرادة عمان شمع الله سبتا أغريش يا كسن شي yujawiru fil ashr al awaqim wato yana yin itikafi a goman karshe min ramadana na daga ramadan wa yaqulu yana cewa taharraw lailatul qadri fil ashr al awaqim min ramadan ku kirdadi lailatul qadri a cikin goman karshe na watan ramadan hadisi ne da aka hada kansa kuma wato bukhari da muslim duka sun ruwaito shi wa anha radiyallahu anha an karore daga gareta matar manzon Allah radiyallahu anha Allah ya rida ita anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da mun cewa Allah sabata gari shi ya faɗa yace taharraw lailatul qadri fil watri من العشر الأواخر كن كردادي ليلة القدر أتكين درارن النمارة واتو أرانر عشرين دقيا كو عشرين دقو درن عشرين دقيا كو درن عشرين دقو كو درن عشرين دبير كو درن عشرين دبكوي كو درن عشرين دتارا إنجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كن كردادي ليلة القدر أتكين وأنن من العشر الأواخر ندق قومن قرشي من رمضان أتكين وطر رمضان kaga wannan hadisin ya ƙara yin ikhtisasin abinda wancan hadisin da muka karanta ya kawo kenan wancan hadisin da muka karanta ya ce goman ƙarshe shi kuma wannan hadisin yanzu ya ce a cikin goman ƙarshen ma wato dararan mara Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yace lalal qadri ubangiji ya tattare ta ne kadai a cikin watan Ramadan wato ba za a same ta a cikin wani watan ba wanda ba na Ramadan ba sannan a cikin watan Ramadan din ma ubangiji ya ke banci goman ƙarshe ne kadai da wannan daren ba a samun shi a goman farko ko a goma ta biyu sai a goman ƙarshe sannan kuma a cikin goman ƙarshen ma ubangiji ya ke banci dararan mara ne wato ko daren 21 ko 23 ko da 5 ko da 7 ko da 9 wannan shine abin da majmu'un hadisai suke nunarwa Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani bayan ya kawo wannan hadisi sai da ya kawo zantuka na maluma har zance 46 daban-daban daga maluma daban-daban wanda suke magana game da daren Lailatul Qadri kowanne da irin nasa sabanin amma dai yace abin da aka fi rinjayarwa a cikin wannan shine shiri daren Lailatul Qadri ana samun shi ne a cikin al-watru min al-ashr al-akhir wato dararan mara na daga goman ƙarshe sai dai malamai sun ittifaki akan cewa ba a dare guda ake samun shi a kowace shekara ba wato yana yin intiqali idan a wata shekara an same shi a daren 27 to a wata shekara kuma za a iya samun shi a daren 21 wata shekara kuma ta jiyo sai a same shi a daren 23 dan haka kai dai kawai idan goman ƙarshen nan ta yi kada ka sake bakai sallar isha'i a cikin jami'i ba kada ka sake kuma baka samu sallar asubahi a cikin jami'i ba kamar daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce duk wanda ya riski sallar isha'i da sallar asubahi duka a cikin jami'i to zai samu ladan kamar ya tsaiwa daren to kaga kenan ko da dai baka yi wasu nafilfili na musamman ba idan ya kasance ka yi sallar isha'in ka a cikin jami'i sannan kuma ka yi tarawihi to insha Allah ka samu daren Lailatul Qadri ka tsaiwa daren Lailatul Qadri ala ayi halin da yan uwa a kowane dare daga cikin dararen Ramadana wani golden opportunity ne yake jiran mu wato wata dama ce ta musamman wanda ubangiji kawai ya shimfiɗa rahamarsa ne yana jira ka roƙa ya baka saboda haka lalle ne mu riƙa amfani da lokutan mu wajen kwaɗayin rahamar Allah muna roƙar Allah ya bamu rahamarsa muna roƙar shi alkhairan duniya da kuma alkhairan lahira sannan muna roƙar shi dacewa da samun aikata aiki na ƙwarai da rana a matsayin mu na masu azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi mai azumi idan yayi addu'a duk abin da ya roƙa abin karbawa ne wato za a amsa mishi duk abin da ya roƙa za a bashi to da daddare kuma dararen Ramadana ga baki ɗayan su lokuta ne na amsar addu'a kawai kenan ashe duk wanda ya zamto a cikin watan Ramadana ya shagaltu da wasu abubuwan wanda ba za su jinyo mashi alkhairi a littafin sa ba a ran alkiyama to wannan ya shi cikin shi dan a bisa wato rahamar da ubangiji ya shimfiɗa wannan al'ummar ko shekara ɗaya mutum ya riski watan Ramadana to lalle haƙiƙa ce gashi mutum kuma ya mutu ya shiga wuta to wannan ba ƙaramin asara yayi ba dan haka malaika Jibrilu yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya riske watan Ramadana daga cikin al'ummarka amma har watan ya kama har ya mutu bai aikata wani aikin da Allah ya ji kanshi son ya sha aljanna ba to har ya shiga wuta to Allah ya yi nesa da shi daga rahama wa anha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir min ramadana ahya al-laila wa ayqaza ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara متفق عليه wannan hadisin shi ma dai an karbo shi daga nana Aisha idar Allah ta bada gareta tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mutum Allah sa mata gare shi ya kasance idza da kalal ashrul awakhir min ramadan idan goman karshe na ramadan ya shigo a hayal layla yana tsayewa dare waye kaza ahlahu kuma yana tashi iyalansa wato yana farkar da su daga bacci wajadda yana yin kokari wa shaddal mu'izara kuma lalle yana wato daura damararsa mutafaqqur alaihi hadisi yanda aka hada kansa wato yana nisantar iyalin shi a cikin wannan goman karshen babu abin da yake sai tsayewa daren baki ɗin shi wannan hadisi yana karantar da mu muhimmancin tsayewa dukkan dararen nan guda goma na karshen watan ramadan sannan ta hanyar yawaita salloli da zikirin Allah da kuma tuntuntuni a cikin ayoyin ubangiji da kuma nau'o'in ibadu dai daban-daban kuma ila yau hadisi yana karantar da mu muhimmancin ta da iyalai a irin wa'annan lokuta masu muhimmanci sannan kuma da mutum ya ƙara baza komarsa ko ina cikin ayyukan alkhairi ciyarwa ne shayarwa ne zumunci ne kyautuka ne sadakoki ne mutum ya yawaita yin su a cikin goman ƙarshen nan sannan kuma inda dama mutum ya dan nisanci iyali a cikin wannan goman ƙarshen saboda ya fi samun ƙarfin yin ibada wa anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi wa fi al-ashr al-awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi rawahu muslim wannan hadisin shi ma dai an karbo shi daga uwar mu'minai nana aishatu radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi manzo Allah tsira da mun cin Allah sabata gare shi ya kasance yana yin kokari a cikin watan ramadan wajen yin ibada irin yadda baya yi a cikin wani watan wanda ba shi ba wa fil ashr al-awakhir minhu haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kokari sosai wajen yin ibada a cikin goman karshen ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi irin kokarin da baya yi a sauran kwanakin da ba goman karshen ba rawahu muslim hadisi ne wanda imamu muslim ya rawaito shi wannan hadisin a cikin shi akwai hujjar muhimmancin ƙara yin ijtihadi wato ƙarin kokari cikin ayyukan dada a cikin ramadana fiye da wasu lokutan wanda ba shi ba daga cikin watanni sannan kuma ana so mutum ya ƙara da kokari a cikin goman karshe fiye da yadda yayi a 20 ɗin farko wa anha qalat qultu ya rasulullahi ara'aita in alimtu ayu laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha qala quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih wa anha qalat wannan hadisin an karbo shi daga uwar mu'minina na Aisha radiyallahu anha tace qultu nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ara'aita shin yanzu kana ganin in alimtu ayu laylatin laylatul qadri idan har na san cewa wani dare ne da laylatul qadri wato in har na san cewa laylatul qadri ma aqulu fiha wace addu'a zan riƙa yi a cikin daren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata quli ki ce allahumma ya Allah innaka afuwun kai mai yawan afuwa ne tuhibbul afwa kana son yin rangwame ga bayinka fa'fu anni kai rangwame gare ni kaga wannan yana nuna mana wato irin tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake yi wa iyalansa kaga anan bai koyar da ita ta roki wani abu na duniya ba mu yanzu mafiya yawan mu mutum yana so ne ya riski daren da yake kadiri saboda ya roki a wadata ko arzikin duniya ko saboda ya roki wata mace da yake so Allah ya bashi ko saboda ya roki Allah ya bashi gida ko mota ko aure ko dai wani abu da yake na alkhairan duniya to amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nuna wa iyalin shi neman alkhairin lahira domin samun afuwar ubangiji ba karamin alkhairi bane afuwar ubangiji tana gaba da gafarar sa domin shi gafara in aka yi mutum gafara wato an shafi hukumar da za a yi wa mutum akan laifin an riga an shafe ta to amma dai babu mamaki ubangiji ya ambaci wannan laifin ga mutum a ran alkiyama babu mamaki a ga wannan laifin a cikin littafin mutum na ayyuka a ran alkiyama to amma idan aka yi afuwa kuma to an riga an shafe gurbin wannan aikin ya zama kamar ma baka taba yin shi ba wannan zanubin da kai kamar ma baka taba yin shi bane in Allah ya maka afuwa rawahu tirmizi imamu tirmizi ne ya ruwaito shi kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce kuma hadisin har ila yau dai yana karantar da mu nuniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi iyalinsa bisa abin da yafi muhimmanci wajen nema fiye da abin nema shine mutun ya zamto ya kubutu daga ainihin tabi'at na zunubai wato bibiyan nan na zunubai amma akwai zunubin da in ka aikata shi duk da ubangiji ya gafarta maka din ya yafe maka to amma kuma zai tuhume ka da shi a ran alkiyama sai an tambaye ka game da shi ga shi dai an riga an yafe maka din ba za a yi maka azaba ba akan shi amma iya wannan tuhumar ma ubangiji ya tambaye ka ya ce wane me yasa ka aikata kaza wannan kadai ya ishi mutum wato nauyi da kuma jin kunya dan haka mu ta fatan Allah ya mana afwa Allah ya mana rahama Allah ya mana rangwami Allah ya shafe dukkan zanuban mu Allah ya sa ba za a tuhume mu da kowanne zanubi ba a ran alkiyama malamai suka ce hikimar ubangiji cikin boye wannan dare na Lailatul Qadri saboda bayi su dage ne da ayyukan ibada domin misali da a ce an faɗi cewa wannan daren tabbas kowace shekara yana nan ne a cikin daren 27 to da yawa za ka ga kamar yadda yake faruwa a Saudiya sai dai suna yin kokarin su sosai amma kokarin baya tashi sai a daren 27 za a je a tare a harami wasu a wannan ranar wuni za a yi a harami kuma sannan a kwana za a yi ana salloli a cika harami har wajen harami za ka yi tafiyar kusan kilomita 2 gaba ɗaya mutane ne a wajen harami ba fa cikin ma haramin ba dan tun daga harami har gaba da masallacin billadin duk jama'a ne ko ina ba masu katsinki ko ina yan cikin garin ma waɗanda da ba sa sallah ba sa yin sallar farilla ba ta dame su ba amma a wannan daren na 27 sai ga sun fito kowa ya fito yan makwabtan ƙasashe duk sun shigo mu ma nan daga nan Najeriya duk tsadan tikitin jirgi akwai waɗanda ko ya kai miliyan guda za su tsaya dan kawai su je su riski wannan daren a Saudiya to ubangiji ko sai ya boye daren da tur kadirin dai ba a daren 27 din yake ba kowace shekara ana iya samun shi a daren 21 23 25 a kowace shekara dai ubangiji yana caccanza wannan din daren saboda irin wannan kamar dai yadda ya gabata ne akan maganar sa'atul juma'a cewa a kowace rana ta juma'a akwai wani lokaci na musamman wanda ubangiji yake amsar addu'a to shi ma kaga wannan sai ubangiji ya boye lokacin malamai suke ta sabani wani malamin ya ce da hantsi ne a ranar juma'a wani malamin ya ce daidai sanda ake yin sallar walaha ne wani malamin ya ce daidai sanda za a tafi masallacin juma'a ne wani malamin ya ce daidai sanda liman ya fito ne kafin ya fara huduba daidai sanda za a kira sallar nan kafin liman ya hau minbar ya fara huduba wasu malaman kuma suka ce tsakanin hudubar farko ne da ta biyu wasu malaman suka ce yayin da aka yi da sallar juma'a ne wasu malaman suka ce yayin da aka yi sallar la'asar ne bayan sallar juma'a wasu malaman kuma suka ce can ne karshe dab da faduwar rana a ranar juma'a to kaga sai ya zamto lokacin da an boye shi saboda me saboda daren ranar juma'a din kowa ma ya dage da yawan ibada da yawan addu'a babu fadlis siwaki wa khisalil fitra wannan babin zai mana magana akan falalar yin aswaki da sauran ayyuka ko kuma sauran halaye irin na fitra wato akwai halaye na fitra waɗanda ubangiji subhanahu wataala tun farko ya umarci annabi ibrahim da su kamar yadda ubangiji ya faɗa a cikin wata aya a cikin suratul baqara وَلَجِبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِي الظَّالِمِينَ wannan din an ce ayyuka ne na fitra ubangiji ya umarce shi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati aw ala an-nasi la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli salati muttafaqun alayhi wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Huraira wato sirna Abdurrahman bin Sakhrin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah tsira da mincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya ce laula an ashuqa ala ummati ba dan kar tsananta ba bisa al'ummata aw ala nas ko kuma ba dan kan tsananta akan mutane ba la'amartum bis siwaki ma kulli salati da na umarce su da yin aswaki tare da kowace sallah mutafaqun alaihi hadisi da aka hado akan sa to duk da aka dai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin dukkan sunnonin sa babu wani abu da yafi yawan yi bayan ambaton Allah babu abin da yafi yawan yi irin aswaki idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga bacci zai yi aswaki haka nan idan yazo zai yi alola zai yi aswaki haka nan idan yazo dab da zai shiga sallah nan ma zai aswaki saki kokura bakin sa sannan kuma yana da aswaki nashi na musamman wanda koyaushe ma yana hannun wani sahabi shine sirna Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu kuma aswaki shine abu na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kafin fitar ruhinsa zuwa ga ubangijinsa wato a lahazarsa ta ƙarshe wanda zai bar duniya yayi aswaki shi ne aswaki sunna ne bisa ijma'in dukkan malaman musulunci kuma a kowane lokaci mutum zai iya yin aswaki sai dai sunnar yin aswaki tana ƙara ƙarfi ne a lokacin da aka zo dab da shiga sallah yayin da mutum ya alula kafin a shiga sallah to anan ne sunnar ma ta fi ƙarfi sannan kuma yayin da mutum zai alula nan ma ana so mutum ya aswaki wato sunnar tana da ƙarfi anan haka nan yayin karatun alqur'ani nan ma ana so mutum ya yi aswaki domin ƙara samun lada domin akwai ninkin ladan ya kai wajen ninki goma tsakanin wanda ya yi aswaki kafin ya yi karatun alqur'ani da wanda bai aswaki ba haka nan yayin da mutum ya tashi daga bacci ana so ya yi aswaki sannan hai layo yayin da mutum bakinsa ya canza ya yi tsami-tsami ana so mutum ya aswaki ko da ba lokacin sallah ba ne to yayin da ake azumi fa yaya mutum zai yi da aswaki mutum zai iya yin aswaki bisa ittifaqin mazhabar malikiya mutum zai iya yin aswaki a kowane lokaci yayin da mutum yake azumi amma su mazhabar imam abu hanifa sun ce idan har rana ta riga ta yi zawali mutum ba zai yi aswaki ba saboda wai ba sa so mutum kada ya wanke wannan tsami-tsamin bakin saboda tsami-tsamin bakin mai azumi ya zo a cikin hadisi cewa kamshin shagun Allah ya fi kamshin almiski namun annabi Musa alaihi salam ubangiji ya sanya shi ya azumi na kwana 30 da ya azumi na kwana 30 sai ya ji bakinsa yana wannan bashi-bashin da haka sai ya aswaki ta sanadiyar yi wannan aswakin sai ubangiji ya ce mishi sai ya ƙara yin wasu kwana 10 shine ubangiji cewa wa adna musa salatin da lalatan wa atmamna ha bi ashrin fatamma miqatu rabbihi 40 layla wannan hadisin da muka karanta yana ƙara nuna mana tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa al'ummashi akwai wata riwaya daga imamu nisa'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laula ana shukka ala ummati la farada alaihim siwak ma kulli wudu'i ba dan kada karin tsanantawa al'umma ta bada na farlanta musu yin aswaki tare da kowace alola wato duk sanan mutum yanzu zai alola sai in wajabta masa sai yayi aswaki wa an huzaifata radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli yashusu fahu bisiwak mutafaqun alayhi ashawsu ad-dalk wannan hadisin an karbo shi daga sayyidina huzaifa radiyallahu anhu sayyidina huzaifa radiyallahu anhu ɗaya ne daga cikin sahabban madina wato al-ansar sahabi ne mai daraja kwarai da gaske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da abubuwa da yawa ya gaya mishi sunayen munafiƙai ya gaya mishi abubuwa da yawa na sirri da abubuwan da za su faru a da yawa wanda za su faru a bayan shi to shi yasa sahabbai radiyallahu alaihim suke girmama sayyidina huzaifa har ma sun yi masa laƙabi da cewa sahibu sirrin rasul sallallahu alaihi wasallam wato ma'abocin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama min al-layli idan ya tashi da dare yusufu fahu bisiwak yana cuɗanya bakinsa da aswaki mutafaqun alaihi hadisi ne da aka hado a kansa ashawsu din nan shine addalku wato cuɗawa wannan hadisin yana karantar da mu muhimmancin yin aswaki yayin da mutum ya tashi daga bacci domin a lokacin nan yayin da mutum ya farka daga bacci zai ji bakinsa ya canza ko yawun bacci ya taru a bakinsa ko kuma wani tsami-tsami ko bashi-bashi yana tashi daga bakinsa amma a lokacin nan idan mutum yayi aswakin to zai zama ya rage wa bakin sa wannan tsamutsamin. Tsamutsamin bakin mai azumi ko tsamutsamin bakin da mutum yake ji ko yayin da ya tashi daga bacci wannan yana faruwa ne saboda dumin da ke fitowa da kuma turiri da ke fitowa daga uwar hanji shine idan ya biyo ta bakin mutum sai mutum ya farka ya ji wannan tsamutsamin ko kuma mutum ya ji yawun bacci ya taru a bakin sa. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها an karbo wannan hadisin daga nana Aisha da Allah ta bada gare shi tace kunanu iddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tahuruhu. Mun kasance muna tanadarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aswakin shi da kuma ruwan shi na alola. Fa ba'athu Allahu ma sha'a an yab'athu min al-layl. Allah yakan tashe shi gurgurdan yadda ya so ya tashe shi daga dare. Fa yadda sawwaku sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aswaki waye tawaddau sai alula waye salli sannan yayi sallah. Rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya ruwaito shi. Wannan hadisin yana karantar da mu mashru'iyyar yin aswaki kafin yin alula. Wa ana Anas radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksartu alaikum fi siwak. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin an karɓo shi daga sayyidina Anas dan Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Sayyidina Anas dan Malik khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, kamar yadda kullum muke faɗa yana dan shekara 10 mahaifiyar shi ta kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ga ɗana Anas zai zauna ya riƙe maka hidima amma ina so kai mishi addu'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dafa kansa yace Allahumma ɗawil umrahu wa aksir malahu wa waladahu wa barik fihi. Yace ya Allah ka ja kwanansa sannan ka yawaita ƴaƴan shi da dukiyar shi kuma kai mishi albarka. Sayyidina Anas dan Malik albarkacin wannan addu'ar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da yayi shekara wajen 100 da wani abu a duniya, sannan kuma kafin ya rasu sai da ya ƴaƴan shi kadai da jikaninsa sai da ya ga sama da mutum 300 ƴaƴa da jikan, sannan kafin ya rasu sai da ya zama ya mallaki gonar dabino mai girma bayan sauran dukiya masu yawa. Yana da gonar dabino wacce saboda girmanta da yawan bishiyoyin da ke cikinta akan yi ruwa a rabinta, sauran rabin bai san ma ana yi ba saboda yawanta. To hadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya ruwaito hadisai da yawa daga gare shi. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace aksartu alaikum fi siwak, na yawaita gare ku ko kuma lalle ku yawaita a gare ku fi siwaki a cikin yin aswaki. Rawahu al-Bukhari, Bukhari ne ya ruwaito shi. Cikin wannan hadisi akwai kwadatarwa game da maganar yin aswaki da kuma kaiwa matukar shi sallallahu alaihi wasallam cikin bayanin falalar yin aswaki. Wa an Shuraih ibn Hani in qala qultu li Aisha radhiyallahu anha بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. رواه مسلم. وانا حديث أنكر قوش تانير ونتابعي شريه أنهانئ يشي ناتم بي نانا عائشة إدر على تبدا غريتا بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ دوانا أبني من ذا الله صلى الله عليه وسلم كي فارا وإذن يشغو جدنسا كاغوانا أمسر babu mai sani in ba matayensa ba. Qalat sai tace bisiwaki, yana farawa ne da yin aswaki wato idan ya baro waje ya shigo cikin gida. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya ruwaito shi. A cikin wannan hadisin akwai dai muhimmancin yin aswaki yayin da mutum ya shigo gidansa. Ina ganin insha Allah anan zamu dakata saboda yanayin kurewar lokaci. Zamu tsaya akan wannan hadisi wanda yake shine na 200 a cikin littafin, kuma insha Allah gobe za mu tashi daga kan hadisi na 201. Da fatan Allah ya amshi dukkan ibadunmu Allah ya sanya mu cikin intattun bayi, Allah ya sanya mu cikin bayin sa wanda zai enta su a wannan watan, kuma Allah ya sanya mu cikin mafiya samun babban rabo daga kowace irin kyauta da baiwa da gafara da rahama wacce Allah yake yi wa bayin sa a cikin wannan watan. Marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya, kuma da muke da yar lafiyar Allah ka inganta mana ita, Allah kuma ka datar da mu da aikata ayyuka na ƙwarai a cikin wannan wata mai albarka da sauran watannin da za su biyo bayan shi. Iyayenmu da malamanmu Allah ka saka musu da alkhairi, ƴaƴanmu da matanmu da ƴan uwanmu da masoyanmu Allah ka yi musu albarka, kai mana albarka baki ɗayanmu. ƴan kasuwa daga cikinmu Allah ka buɗa musu ka sanya albarka cikin kasuwancinsu, manoma daga cikinmu Allah ka sanya mana albarka cikin abin da muke noma, almajirai kuma daga cikinmu Allah ka ƙara mana albarka cikin ilimin da muke nema. Allah ka sauƙaƙa mana ilimi, Allah ka sauƙaƙa mana aiki da abin da muka sani, Allah ka sanar da mu abin da zai amfane mu duniya da lahira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.